sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na marece agogon gundumar Colombia a yau Talata 25 ga watan Mayu shekara ta 2021, inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan koke na yan gudun hijira a jahohin arewa maso gabashin Najeriya. Kana sai a ji halin da ake ciki akan tabarbarewar tsaro a Najeriya da makociyarta Niger. Haka muna tafe da rahoton mu na musamman daga jahohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau kuma, za mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau din nan Talata, jami'ai sun bada rahoton aukuwar wata babbar girgizar ƙasa a wajejen tsaunin Inyiragongo mai aman Tanderu a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Kwanaki uku bayan da yayi tumbuɗi ya halaka mutane 32, ya lalata wasu ƙauyuka, ya kuma raba wasu mutane akalla 5,000 da muhallansu. Cibiyar saka ido kan yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Rwanda ta bada rahoton aukuwar girgizar ƙasa sau da yawa a yau Talata, ciki har da mai ƙarfin 5.3 a ma'aunin girgizar ƙasa a yankin da ke kan iyakar Rwanda da kuma gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, daura da tsaunin Inyiragongo. Girgizar ƙasar ta haddasa fargaba tsakanin mutanen yankin kan yiwuwar tsaunin ya sake amai. Tsaunin na Inyiragongo, wanda ɗaya ne daga cikin tsaunukan da suka fi gurnanin aman wuta a Afirka, ya yi aman Tanderu ranar Asabar a karon farko tun bayan na shekara ta 2002, ya kwarara aman Tanderu da ya malalo tun daga can kan tsaunin har zuwa hanyar Goma, birni mai ɗauki da mutane 2,000,000 mai tazarar kilomita 13 daga tsaunin. Saura 'yan ɗaruruwan mitoci kawai ya rage malalar aman Tanderun ta cimma birnin. Ƙasar Pakistan yau dinnan Talata ta yi watsi da yiwuwar yarda Amurka ta girke wani sansanin soja a wani yanki na Pakistan, ko kuma ta kaddamar da hare-haren jirgi mara matuƙi kan Afghanistan daga Pakistan. Wannan takardar bayani ta ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rahotannin da ke zargin cewa Pakistan na kan tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya da Amurka wadda za ta taimaka wajen ɗaukar matakai kan ayyukan ta'addanci nan gaba a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita mai makwabtaka kuma da Pakistan. Qureshi ya yi watsi da rahotannin a matsayin marasa tushe kuma shaci faɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce zai gabatar da bukata ga Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta dala miliyan 75 don taimaka ma Falasɗinawa a Gaza bayan cimma tsagaita wutar da aka yi kwanan nan wanda ya kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Blinken ya ba da wannan sanarwar ce yau Talata bayan ganawarsa a Ramallah da shugaban hukumar Falasɗinawa Mahmud Abbas. Mun san cewa tashin hankali na baya-bayan nan wata 'yar alama ce kawai ta wasu manyan jerin matsalolin da ya kamata a magance su, muddin muna son kauda yiwuwar sake aukuwar hakan nan gaba, kuma abin da muka tattauna kenan a yau, a cewar Blinken. Wata tawagar kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta nufi kasar Mali a yau dinnan Talata, kwana guda bayan da rundunar sojin kasar ta Afirka ta yamma ta tsare shugaban kasar da Prime Minister. Wata takardar haɗin gwiwa da kungiyar ta ECOWAS, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kungiyar Tarayyar Afirka da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar na kiran da a saki shugaba Ba Ndaw da Prime Minister Muktar Onne, waɗanda aka tsare a Bamako babban birnin ƙasar, aka kuma kai su headquarter soji da ke kusa da Kaci. An kama shugaba Ndau da Prime Minister Oni da kuma Ministan Tsaro Suleiman Dakure. Yan sa'o'i bayan da aka bada sanarwar wani garan Bawul wanda ya kai ga cire wasu manyan sojoji biyu daga Majalisar Zartaswar Kasar.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kuma ga labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Rikicin ƴan kungiyar Boko Haram a Najeriya ya ta gayyarar da miliyoyin jama'a ya kai su ga barin gidajensu, dukiyoyinsu da ma masoyansu. Radadin rikicin kuwa yana ci gaba da shafar rayukan jama'a da dama. Daga jihar Bauchi ga Abdul Wahab Muhammad dauke da rahoto akan halin kuncin rayuwa da ƴan gudun hijira suke ciki a jihar.
Shugaban ƴan gudun hijiran Malam Bobo Shehu a taron sun shekara-shekara da aka gudanar a Bauchi da ya hada shugabanni na yankunan kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi. Makasudin taron da shi ne yin waiwaye da nufin gano matsalolin da ke gallabar ƴan gudun hijiran domin neman taimako daga hukumomin gwamnati da kuma kungiyoyin zaman kansu.
Sunana Buwa Musa Shehu, chairman na ƴan gudun hijira na Bauchi State. Wato makasudin haduwarmu a nan, mu ƴan gudun hijira na Bauchi State shugabanni ne na kowane local government 20 na Bauchi State. Su ne muka taru a nan domin mu ba da wasu kokokokenmu da abubuwan da suka dame mu.
Me damuwanku yanzu halin?
Yanzu damuwanmu shine hukumarmu shine zuwa ga state government na Bauchi State. A yadda muke zama a Bauchi State, gaskiya sun rike mu tsakanin su da Allah, muna jin daɗin zama tare da su. Amma abu ɗaya wanda ina son roki gwamna ya taimake mu shi ma ya sa talafin sa tunda ya san da zaman mu a kasar sa. Sa'annan mutanen nema wanda dama su ma sun san da zaman mu, so ɗaya suka bada kaya a cikin 2017 har ranar ta yau ba saka waiwaye mu ba. To ba mu san kuma abin da yake faruwa ba.
Kuma ƴan gudun hijira kun kai jimlan nawa?
Yanzu mu a Bauchi State muna nan 56,000.
Har ila yau dai wasu shugabannin ƴan gudun hijiran na yankunan kananan hukumomi sun tofa albarkacin bakunan su kan taron.
Sunana Abdullahi Musa Garkuwa, chairman na karamar hukumar Toro na ITP. Mu a karamar hukumar Toro kaga mun kai kusan mutum 700 da wani abu magidanta wanda suka taho daga akwai Borno, akwai Yobe, akwai Filato, akwai Kaduna, musamman 2010 da 11 da 12 ɗan siyasan gwamnati su tuna da mu.
Idris Baba, IDP chairman na Mr. Local Government. Koke-koke ne ba ɗaya ba, ba biyu ba. Mu ɗan gudun hijira da muke nan muna zaune wasu a gidan haya ne, kuma muna da buƙatar muhalli kamar yadda muka baro muhallinmu a can, muka baro shi a nan bamu da su. So muna da buƙatar inda a taimaka mana da koda kayan gini da fili haka a bamu mu dan gina. Da sannan shi kansa mai girma gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi, mun gode masa saboda mu wani matsi daga gare shi.
Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Sa'o'i kaɗan bayan kafa sabuwar majalisar ministoci a ƙasar Mali, sojoji sun kama shugaban gwamnatin rikon ƙwarya ba da'awa da Prime Minister Mukhtar Ounai, waɗanda suke ci gaba da tsarewa yanzu haka a barikin sojin Kati da ke da tazarar kimanin kilomita 15 da babban birnin Bamako na ƙasar, a wani abin da ke kama da juyin mulki, lamarin da ya sa ƙasashen duniya so mayin kiraye-kiraye. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya yi muna nazari akan halin da ake ciki a ƙasar ta Mali.
Wannan sabon al'amari ya sake jefa ƙasar Mali cikin halin rudani, ganin yadda abin ke faruwa a wani lokacin da ake shirye-shiryen babban zaben da zai fitar da ƙasar daga yanayin da ta fada sakamakon juyin mulkin da ya kawar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga Karaga a watan Agustan 2020, da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan sabuwar dambarwa. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke zaune a Mali, Mustafa Abdullahi, ya ce bai yi mamakin abin da ke faruwa a wannan ƙasa ba.
Kasan mai shiga tsakani na ECOWAS ba a yi sati biyu ya zo nan Mali ya dan yaba abin da yake faruwa. amma kuma ya jawo hankali domin ita wannan rigon kwariya kowa da kowa ya shiga cikin tahiyar mulkin. To Prime Minister din wajen shawara da mutane ya gama da kungiyoyi da yawa amma su hafsan sojan wannan bai gama da su ba. Dama tunde kwana sati guda da ya wuce akwai alamu wani abu zai faru haka. Su sojan suna so su gwada ma su masu harahulai ai su ne suka yi kayan mulkin kuma mulki nasu ne dole sai an yi da su.
A nasu bangare yan kasar Mali mazauna Nijar na alakanta abin da rarrabuwar kawunan da ake fuskanta a tsakanin sojoji da tsoma bakin wasu kungiyoyin kasa da kasa. Maiga Isufi Maiga na wakiltar jam'iyyar Sadi a nan Nijar.
Certains veulent couper directement avec la France pour avoir des coopérations militaires avec la Russie.
Yace wasu sojojin suna son a juya Faransa baya a kullun hulɗa da kasar Rasha domin tunkarar matsalolin ta'addancin da suka addabi Mali da makwabtansa. Wasu kuma sun fi yarda a ci gaba da hulɗa da Faransa. Kuma a gaskiya ba kowa ke da alhakin abubuwan da ke faruwa a wannan kasa ba illa kungiyar Sedeao da ke shishige a harkokin cikin gidan Mali. Alhali tun yi mulkin Ibeka mun buƙaci ta bar 'yan Mali su warware matsalolin su da kansu. To sai dai a nata ra'ayin Aissata Silla na ganin ya kamata 'yan uwanta 'yan Mali su fahimci cewa ya zama wajibi su haɗa kansu.
Kaga duniyar nan in muka yi baki guda mun kai attendre wanda aka samu gaba mun yi sauraron shi abun yana tai daidai.
Shekaru da dama da arewacin Mali ke matsayin wani yankin da gwamnatin kasar ba ta da iko da shi kasancewarsa matattarar 'yan ta'addan yankin Sahel waɗanda a wani lokaci ke barazanar dannawa yankin kudu. Wannan yasa wani dan siyasa a nan Nijar Sumaila Ahmadu ke jan hankulan 'yan kasar.
Wato 'yan Mali in musu mance ba yau a cikin kasar Mali fa akwai wani yanki na Mali wanda dan Mali bai iya zuwa. To da wannan kadai ya ishe su cewar ka ayi aiki da zuciya a gamna ayi aiki da hankali a ga a sa Mali su sa Mali nan a gaba kuma su sa irin matsalolin da ke cikin Mali a gaba. Idan suka ce za su shiga bare haka to a gaskiya feasible abin mamata abu ne wanda yake zai shahi wurare da dama banda malin kanta.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai Adamu da Niger.
To ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya. A yayin da kungiyar kwararru mai fafutukar daidaita lamuran zamantakewa na al'ummar 'yan kabilar Ibo mai suna Nzuko Umunana ke neman babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da ya janye daga wannan umarni da ya ba jami'an 'yan sanda ta kashe duk wani dan haramtacciyar kungiyar IPOB mai fafutukar kafa a kasar Biafra danganin cewar hakan ya kawo zaman lafiya a kasar. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta yi muna nazari dangane da waɗannan kiraye-kirayen.
Kungiyar Nzuko Umunna ta bakin shugaban kwamitin shari'ar ta Sam Amadi ta yi alawadai da ci gaba da afkawa jami'an tsaro da wasu yawu ke yi a yankunan kudancin Najeriya inda ta buƙaci gwamnati ta gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin don gano ainihin masu aikata aika-aikar duba da irin manyan makamai da suke amfani da su.
We are totally opposed to the ongoing targeted against police officers and law enforcement infrastructure and INEC now increasingly in the south is we think that the government should investigate arrest them, prosecute them, and deal with them drastically according to law. Because some of the sophistication, the nature of this attack, so could suggest many things.
Sama Maidi ya buƙaci babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya janye umarnin da ya bawa jami'ansa su kashe duk wani ɗan ƙungiyar IPOB da suka gani don kare kansu. Abinda ƙungiyar ta 'yan ƙabilar Ibo ta ce ya saba wa tsarin mulkin demokradiyya kuma zai iya jawo matsalar kashe mutanen da basu ji basu gani ba a yankunan kudu.
We are not happy with the statement created to the IG of police. That statement could lead to judicial cleanup for that innocent people. The IG should consider to issue another counter directive. They should respect human rights.
A wani bangare kuwa, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa, Nastura Ashir Sharif, ya buƙaci matasa su tashi tsaye, su nemo mafita ga matsalolin da suka shafi yankunan arewa.
To da farko dai mun fara duba da abin da yake faruwa a yanzu a arewacin Najeriya. Wannan abu ya dame mu. Gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi wa'annan mutane. An zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna. Kun ce ba ku yarda. yadda ba. Dan haka muke cewa mu muna kira ga to daga ƴan shekara 20 zuwa shekara 55 a ƙasar nan su tashi su neman da su gyara ƙasar su. Wallahi waɗannan gwamnatocin namu ba wai magana wai rayuwarmu ko kwanciyar hankalinmu ko zaman lafiyar ƙasa ko ci gaban ƙasa ne a gaban su ba. Tunanin su kaf akan magana zaben 2023 yake. Ba wai magana abin da ya shafi tsaron rayuka da dukiyar al'umma da kwanciyar hankalin ƙasa ne a gaban su ba. Dan haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu. Su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma samu yanda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu. Inda ba za a samu sulhu ba, su hada kansu su fita su yaki waɗanda suke yakar su.
A bangaren gwamnati, shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Filato, Simon Lalonge ya ce ɗaya daga cikin mafita ga matsalolin tsaro shine hukunta duk mai laifi ba tare da la'akari da kabila ko kuma addinin sa ba.
Dukanmu ƴan Najeriya ne, kuma da kabilu da yawa. Kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki, akwai mara kirki. Saboda haka idan mutum yayi abin da ya kamata kuma ta hukunta shi amma ba saboda yaren sa ba ko kuma saboda addini. Mu a gwamnonin Arewa mun riga mun dauki mataki akan wannan abu. Tun da aka fara an ce ko wani mai kiwo ya koma, mun ce mu yarda. Wannan mutanen mu wani muna shiri inda za a nemi za a yi sabobin hanyoyin kiwo ba irin na da ba. Yanzu mun riga mun shiri, bai kamata ma wani ya sake bude magana yanzu ba. A ganka masu yatsa ne kawai. Domin tuntuni mun riga mun yi, kuma a gwamnonin duka na Najeriya mun yarda ga abubuwan da ya kamata.
A baya-bayan nan dai matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a dukkan shiyoyin Najeriya, lamarin da ke buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar ta bullo da sabbin dabarun samun mafita mai ɗorewa. Kamar yadda masana suka bayyana, Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Bar matsalar da ke addabar jihohi da dama yanzu a Najeriya ita ce rashin samun kwanciyar hankali a sakamakon rashin tsaro da ke damun al'umma. Wannan al'amari dai ya jefa dimbin jama'a cikin zama irin na zullumi a sakamakon yadda 'yan fashin daji masu rike da manyan bindigogi ke aukawa jama'a a kusan kowane lokaci. Jihar Kogi da ke tsakiyar Najeriya da ita ma ke samun wannan matsala ta 'yan bindiga jefi-jefi, dukuwa da irin kokarin da hukumomin jihar ke cewa suna yi na shawo kan wannan matsala. To amma sakataren kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Kogin, Malam Adamu Abubakar, ya ce lamarin fa ya kai intaha. A saboda haka akwai buƙatar ɗaukar matakai masu ƙarfi domin shawo kan matsalar.
Gaskiya al'amarin dai ya kai inda za a ɗauki mataki. Abu yana ƙaruwa. Sai su rinka suna tura social media za su ɗauki mataki suna ga amma ba abin da aka gani da an tabbatar da gaskiya wannan yanzu an ɗauki matakin da zai kare abu. Kuma abin kullum ƙaruwa yake. Shugaban ƙasa dai shi yana da manufa na karewa wannan al'amari amma gwamnoni da yawa wasu ba su bashi haɗin kai. Ka gani lokacin nan da ya kawo wannan crazy gwamnoni na South din sun gine ashe a ware ƙasa tunda ba a son shanu su rinka yawo, a ware masu guri, a yi masu ruwa, a rinka keɓe su, a yi masu yanda za su suma. Tunda ba a son a gansu suna yawo. Understand? Amma yanzu sun fi suna so ma su kore su sun ce ai ba sa so ma makiyaya gaba daya.
Na'am, amma Adamu kaman kaga kaman a jihar Niger nan da nan Kogi da kuma wasu jihohi za ka ga yawanci masu ta'addancin nan yawanci za ka ga Fulani ne. Yasa aka samu Fulani ne haka cikin wannan matsala?
Gaskiya dai idan ana maganar ta'addanci za ka ga Fulani suna ciki amma ba wai ko wani irin ta'addanci ba ne za ka same su. Kuma suna yi yanda wasu kabilu suke suna yi. Understand? Amma idan ka duba matsalar nan na makiyaya ba wai su ma suna da hannu da sana da yawa ba. Understand? Amma yancin da abinda ya dame mu shi ne rashin inda shanu za su kiwo.
To matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa a jihar Niger dai ya sanya wasu jama'a suka hasala a ƙaramar hukumar Tafa tare da ɗaukar matakin rufe babbar hanyar motar da ta haɗa Kaduna, cibiyar arewacin Najeriya da kuma Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Alhaji Muhammad Mika Ila na ɗaya daga cikin masu wannan zanga-zanga.
ka gane ko a safa local government na farko mutane na zuzo a Gwamboro power line sun sace manda mutane guda biyar kana jina ko mun biya ransom million biyar kana jina ko an doki Edo guda biyu Nyamuri guda daya Bere da guda daya Bausha guda daya muka biya million biyar kudin ransom a wannan watan da ya wuce kana jina ko wannan ya wuce kenan shekarun jiya suka dawo Angwangoko kuma kana jina ko Angwangoko kuma sun kwasa mutane guda hudu ka gane ko the same type again Edo Yoruba ka gane ko da Nyamuri kana jina ko suna tambaya million 50 da focus wannan ba gama biya ba ba biya ba kana jina ko yau kuma sun zo a Gwamboro kana jina ko kun kwasa mutane wajen guda 15 kana jina ko Nigeria gaba daya ba mu da security ba maganar Niger bane ba maganar Tafa bane ba maganar Zuma East bane so yanzu abin da muke so yanzu nan mutane mu da aka kwashe muna so gwamnati a doki mataki akai a dawo mana da su ba ma biyan ko kobo ba ma biyan ko CC san da zai a dawo mana da yaran mu ka gane ko yaran da ka dauka akwai shekara 8 a wurin shekara 13 ina bacci ne so zo karfe 12 na dare ka shigo cikin hanyar goro ka gane ko ana zuwa tashi mutane ne suna zuwa da bindigogi AK-47 wanda idan ka ji muryan bindiga din zaka cancewa wannan ba ne banga bane bindiga ne in ka ji karanta kaman ka garan bomb da kafa suka zuwa inda su zo da moto ai da mun tare suwayi su zo da kafa in ku zuwa gama operation su fita cikin daji can suka bi ana zuwa ana kwashe mana mutane ba mu ji dadi ba
a gefe guda kuma wata babbar matsala da hukumomi ke kuka da ita da suka ce tana kawo cikas a yaki da yan bindigar ita ce masu baiwa yan bindigar bayanan sirri da ake kira informer a turanci kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin kananan hukumomi da masarautu a jihar Niger barista Abdulmalik Sarkin Daji yayi karin haske akan wannan matsala ta informa
wa'annan informa sune bala'in mu kana yake da su wayancin na waje su kuma informa suna gaya musu duk salon shirin da kake yi to ta ya za ka yi domin shi informa baka san shi ba yana tare da kai ku ci abinci tare kila ku fita anguwa tare yazo gidanka baka san abin da yake ciki ba yana ne yana kallo yana sanar da su abubuwan da yake ciki kun shirya tana sai ka ji abun ya canza ya koma tana kun shirya tana sai ka ga abun ya koma canza tana to duka wannan fada ne da zamu tashi gaba daya da attajiran mu da sarakuna da talaka da duk wani wanda ɗan kasuwa da duk wani mai ruwa da tsaki dake da gudun wanda zai bayar mu tashi mu ceci kasar mu wannan tsegumi da cece ku ce akan wani ke da laifi wani ke da laifi wannan duk bai taso saboda in ta'addan nan suka zo ba su san wane ne dan PDP ba wane ne dan APC ba su san wane ne dan adawa ba wane ne dan gwamnati uwa mai dawa shi suke saboda haka dan Allah yana kira ga jama'a idan abu irin haka ya faru kada imanin mu ya gushe abinda zai faru dole ne zai faru kokarin da ake kuma ana iya wanda za a iya yi amma ba abu bane da zamu fito komai muna fasara shi dalla dalla don mu gamsar da mutane su yi dariya sannan kuma mu karfi mu ƙara caka mu kan mu ka domin abinda muka fadi shi za a kwasa aje a fada musu su kuma sai su canza salo mu muna shiri ta nan bangare su kuma suna wani shiri to mafi yawan abin da ke walar da mu kenan yanzu ga to ina kira da dan Allah da Allah ya muka zuciyar mu nisa a kuma hada kai
duk da wannan dai hukumomi na cewa suna iya kokarin su domin shawo kan matsalar rashin tsaron kamar yadda mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Kesu yayi karin bayani
to kai ga san gwamnati kullu yana cikin ayyuka da yawa wanda ya kamata a kare baya issue na wannan tsaro ana nan ana yi kuma ana kai araye kuma insha Allah za Allah zai kawo karshen wannan abu
fata dai Allah ya maido cikakken zaman lafiya a Nigeria ta yadda ƴan ƙasa za su samu cikakkiyar walwala Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to ba ga wannan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labarun wasannin mu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger inda ake mako na 22 na Super League na wasannin kwallon kafa na wannan kasar kuma an buga AS Fan ta sojoji tawa GS Adar ta tawa ci 5-1 sai AS Police da TBW da Irana Football Club ta Arlit jihar Agadez AS Minshilag ta wutar lantarki ta irid da Jangurzo Football Club ta Maradi AS Duwan tawa Espoir ta Zandar 2-1 yayin da Sale Sporting Club ta yi wa AS Garde National du Niger ci biyu da daya. Idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar Niger sakamakon mako na 22 ya sa ta daidai ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 45 ta biyu AS Niger laka da maki 40 ta uku AS Douane da maki 39 ta hudu AS Garde National du Niger da maki 36 sai Espoir ta biyar da maki 34 ta shida AS Fan da maki 37 Irana da maki 26 ta takwas Yongorzo da maki 25 ta tara AS Sony Dep da maki 24 ta goma Racing da maki 24 sai Olympic ta 11 da maki 23 Sahel tana ta 12 da maki 23 AS Police tana ta 13 da maki 22 sai ta 14 ta baya GS Adar ta tawa da maki 17 idan muka tsallaka zuwa kasashen waje ku musan cewa a daidai lokacin da aka kammala kakar wasannin kwallon kafa na manyan kasashen tuwe yanzu haka tuni wadansu ƴan wasa suka soma bayyana canza shekar su zuwa wadansu club inda Mark Mayan mai tsaron gida na club din Lille na kasar Faransa da ya zama zakaran wasannin kwallon kafa na kakar bana na kasar Faransa tare da club din sa na Lille gaban Paris Saint-Germain ta Faransa yanzu haka ya sabka a kasar Italia a yau din nan talata domin likitocin club din Milan AC su duba shi kasancewa club din Milan AC ya sai dan wasan a tsabar kudi miliyan 15 na euro kenan kusan biliyan 10 na sefa don ya canji Gianluigi Donnarumma da ya zo karshen kontrakin sa da club din Milan AC shi ma Christophe Galtier kocin da ya jagoranci club din Lille na kasar Faransa a bana har ya zamanto zakaran kwallon kafa na Faransa na wannan shekara ta 2021 gaban Paris Saint-Germain a yau talata ne yayi ganawa ta garin da garin da shugaban club din na Lille domin tantance makomar sa kasancewa club da daban na kasashen ture na zawarcin sa domin shan ragamar kungiyoyin su yanzu haka shi ma Luka Modric na club din Real Madrid ya rattaba hannu a yau talata har zuwa shekara ta 2022 domin ci gaba da buga club din Real Madrid dan wasannin shekaru 35 da haihuwa ya buga wasanni 48 wa club din Real Madrid a bana ya ci kwallo raga so 6 kuma ya bada kwallo so 6 ana sawa raga a wannan shekarar ta bana ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus ko kuma Alman a yau talata ne ta bada sanarwar cewa Hansi Flick tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ne zai canji Joachim Löw a hukumance a mukamin jagoran kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus ta ko kasar Amurka ta gargadi ɗan kasar ta da kar su kuskura su shiga kasar Japan domin zuwa wasannin Olympic na bana saboda karuwar cutar coronavirus a kasar ta Japan Haruna Mamman bago na birnin Kwani sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
Yau din nan talata jami'ai sun bada rahoton aukuwar wata babbar girgizar kasa a wajejen tsaunin Inyaragongo mai abantan diru a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo kwanaki uku bayan da yayi tumbudi ya halaka mutane 32 ya lalata wasu kauyuka ya kuma raba wasu mutane akalla 5000 da muhallan su cibiyar saka ido kan yanayin karkashin kasa ta Rwanda ta bada rahoton aukuwar girgizar kasa sau da yawa a yau talata ciki har da mai karfin 5.3 a ma'aunin girgizar kasa a yankin da ke kan iyakar Rwanda da kuma gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo daura da tsaunin Inyaragongo girgizar kasar ta haddasa fargaba tsakanin mutanen yankin kan yiwuwar tsaunin ya saki amai
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauraron abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni kada kuma ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na Facebook ko kuma YouTube ko kuma ziyartar shafin mu na voahausa.com yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tayani gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gracia nini naku Yusuf Aliyu Harange sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia da fatar ku kwana lafiya ku kuma mu kara sauni lafiya peace salam.